أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 26 da watan Zulhijja shekara ta 1444 Hijiriyya, wanda ya dace da 14 da watan 7 shekara ta 2023 Miladiyya. Zamu ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 128. Zamu tashi cikin Kitabul Adhan. Zamu tashi babu na 162, باب خروج النساء الى المساجد بالليل والجلس. الامام البخاري الله مش رحمه رجين كاي cikin wannan babu yace babu khurujin nisa, babun da ke bayanin hutan mata, ila almasajid zuwa masallatai, bil layli da daddare, wal galas kuma da jijjihi, mata su huta zuwa ga masallaci da daddare, haka nan kuma da lokacin jijjihi. Yace lamma faraga min zikr ahkami salah salatul rijal wa salatu sibyan. Tsarin al-Imam al-Bukhari yayin da ya gama mana bayani game da hukunce-hukunce na sallar mazaje, ya kawo bayan shi sallar yara a darasin da ya gabata na sati da ya wuce kenan. Yanzu kuma nan zai fara cikin sha'anin sallar da ta shafi sa'anin abin da ya shafi mata cikin sha'anin sallah. Yace fa afara da lizalika abwaban, sai ya fara wannan kin da babubbuka, wabtada abi khurujihin ila al-masajid, sai ya fara da hutarsu zuwa ga masallatai, fil layl wa galas al fajr, da daddare da kuma jijihi na asuba. Sallar ta mata zai fara ta da bayanin shar'antuwar hutarsu, da dan yi so kuma a shiga wani abu wanda ya shafi sallar su. Komi al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yana bin shi ne daki daki a tsari. Hadisi na harko da ya hudo cikin wannan kitab, cikin wannan babu, hadisi na 864. Al-Imam yake cewa haddathana Abu al-Yamani akhbarana Shu'aib an az-Zuhri, yace akhbarani Urwa an Aisha qala, take cewa ai tamma nabi sallallahu alaihi wasallam bil atma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dare bil atma da sallar lisha, hatta nadahu Umar, nan gurin ya kira ta da salatul atma, duk da a wani hadisin yayi hani da a kira sallar lisha da salatul atma, tana yiwa wannan ya kasance kahin hanin ya zo ne nan shi da kanshi ya kira ta da salatul atma. Wannan nake so Aisha ta kira ta salatul atma. Hatta nadahu Umar, har sai da Umar ya kirayo shi da ya shiga duhu sosai dare da sallar lisha. Umar ya kira annabi ya ce namas nisa'u wa subyan, mata da yara sun yi barci. Ya ambaci sauran hadisin ya kawo shi cikin abwabul mawaqit a cikin hadisi na 566 ya gabata. Al-Imam al-Bukhari anan maqasudin shi da ya kawo hadisin anan shine al-istidlalu ala shuhudin nisa'i salatil isha'i ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kawo hujja akan cewa mata suna huta sallah tare da annabi alaihi salatu wassalam. Gashi nan gurin Umar yake ce mishi naman nisa'u wa subyan, dalili ne akan cewa mata sun halarci sallah. Gashi hai Umar yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi barci. Kenan wannan kalkashin shi akwai fahimtar wannan shar'antuwar zuwa masallacin mata. Hadisi na 865, al-Imam yake cewa haddathana Ubaydullah ibn Musa an Hanzala an Salim ibn Abdullah an ibn Umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa izasta'azanat nisa'ukum bil layli, idan matanku suka nemi izinin ku da daddare, ila almasjid, zuwa ga masallaci, fa'azanu lahunna, ku ba su izini. Sai Bukhari Allah mashi rahama yake cewa taba'ahu Shu'ba, Shu'ba yayi mishi mutaba'a anil a'amash, daga Amash, daga Mujahid, daga ibn Umar, daga annabi alaihi salatu wa sallam. Nan da yace taba'ahu Shu'ba anil a'amash, wa aka ma mutaba'a kenan, taba'ahu Shu'ba anil a'amash. A'amash gaban shi wa aka ce? A'amash daga Mujahid, daga ibn Umar. Kenan yayi ma Hanzala mutaba'a. Nan gurin daidai tabakan da tabakan mutun zai fahimci wane ne aka ma mutaba'a, waye aka ma mutaba'a. Zan mu ga dalilin da yasa kuma ya ambaci wannan mutaba'a kin. Hanzala anan shine as-Sadusi, Tirmizi yayi ruwaya Allah mashi rahama daga Salim ya huddo shi daga Bukhari wanda zai zo nan kusa amma bai ambaci ba cewa da daddare hakanan Nafi'u ya rawaito shi daga Ibn Umar da wasunsu ruwaya Amash daga Mujahid daga Ibn Umar wanda Bukhari ya kawo ta mu'allaka Muslim ya huddo ta a cikin sahihin shi daga ruwaya Abi Muawiya daga Isa ibn Yunus dukkan su daga Amash lafazin shi la tamna'un nisaa min al-khuruj ila al-masajid bil-layl kada ku hana mata huta zuwa masallaci da daddare dalilin da yasa Bukhari ya kawo ambatan mutaba'a buƙatar mutaba'a shine cewa bil-layli dan galibin ruwaya hadisin bata karo cewa bil-layli to da ya kawo maka cewa bil-layli sai ya kawo mutaba'a dan ya karfafa maka ka fahimce ta akan cewa shazza ce ziyada ce shazza haka nan ya huddo shi daga ruwaya Amri daga Mujahid daga Ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa izinu lin-nisa'i bil-layli ila al-masajid ku ba mata izinin zuwa masallaci da daddare zuwa huta zuwa ga masallaci da daddare hadisin da al-Imam Muslim ya huddo haka Bukhari ya huddo cikin kitabul Juma'a daga hanya Amri wanda zai zo insha Allah ta'ala a hadisi na 191 muradul Bukhari bil mutaba'a abinda Bukhari yake nihi da wannan mutaba'a zikirul layl ambatan dare da akai ma anna muslimin cewa da muslim kharraja hadisi hanzala ya huddo hadisin hanzala daga Salim be ambaci ba cewa bil-layli duk abinda tasarrufin da Bukhari ya cikin al-Jami'u sahihi kin shi da kai abinda yake nihi da kai isharar da yake nihi hadisin asalin shi sahihi ne sahihin hadisi bai bukata a ce an mushi hey an kawo bayanin mutaba'a to amma matsalar da ta sa bukaci mutaba'a bil-layli kin nan kalman nan ta bil-layli galibin hadisin yana zo an san shi amma ba tare da karin cewa bil-layli ba kenan da ya kawo maka ruwaya da ta kawo bil-layli sai karfafa ta da mutaba'a dan ka dauke ta akan cewa ruwaya ce shazza al-Imam Ahmad ya rawaito daga Hanzala daga Sayyid Salim daga baban shi sanadi mai kyau hadisi na 3 a cikin baban wannan al-Imam yake cewa na 600 kuma da 866 haddathana Abdullah ibn Muhammad haddathana Usman ibn Umar akhbarana Yunus an az-Zuhri baban mi inda bayan shi ne ka ga ai babu intizari sur'ati wannan ko babu salatin nisa'i khalfar rijal wancan babu na 164 ke da uku anaku babu intizarin nasu qiyamul imam al-alim baban da ke bayanin intizarin nasu mutane su saurari qiyamul imam tsayuwar liman al-alim wanda yake masani kenan nan gurin shi bai kawo mana babu gare saboda kamar yadda na faɗa sabanin nusakh din da yake itimadi da shi ya takaice shi ne saboda hadisin ya gabata can baya an yi shi cikon da ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce musu da ya huto sallan nan babu wasu wanda suke jiranta a cikin ku a ban kasa hadisi na 866 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad haddathana Usman ibn Umar akhbarana Yunus an az-Zuhri haddathatni Hind bint al-Haris anna Umm Salama zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa Umm Salama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam akhbarata ta bata labari annan nisa'a cewa mata fi ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kunna iza sallamna minal maktuba sun kasance in sun sallame daga sallar farilla kumna sai su tashi wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wa man sallamina rijal masha Allah da wanda suka yi sallah tare da shi iya abinda Allah ya so su jira fa iza qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi qama rijal sai maza ma su tashi wannan hadisin ya gabata da siyakin shi dake cike da sama da cika ga wannan ma'ana nan ya takaice shi ne a can baya ya kawo shi hadisi na 837 a ciki yace wa laysa fi hadhal hadisi zikrul layl anan gurin ba ambace ba dare wa zahiru annahu kana naharan tabbacin magana dai zahirin magana cewa da rana ne aw a ammu min zalika ko kuma yahi gamewa game da haka ma'ana daren da wunin ga baki daya ake ne nan ba ambace ba dare ko wuni bukhari sai gabatar da ruwayar da take kayyade abin da dare ya nuna maka takhsisin dare kuma sai ka maka hadisin da ya kawo shi mutlaqan dan ya nuna maka cewa ambatan dare can da aka yi ba ana nihin ba sai a daren kadai ga ruwayar da ta zo ta nuna ko da ba sallar daren bane nan gurin kuma kyarare yana nuna cewa mata suna halarta sallah tare da Annabi alaihi salatu wassalam da gurin su ke bantacce hadisi na 867 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn maslama an malik ha wa haddathana abdullahi ibn yusuf akhbarna malik an yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman amra bint abdurrahman babban faqihiya cikin tabi'ai daga aisha qalat take cewa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysalli subha lalle annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana sallar asuba a wajen fassara wannan inkin baka ma sa ta kawo kamar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata asuba fa yin sarifin nisa'u sai mata su tahiyar su mutalafi'atun bi murudihinna suna lillibe mutalafi'atun suna lillibe bi murudihinna da baragunan su al-murd bar jam'i ne na murud jam'i ne na al-murd bargo bargo abinda yake ruha da shi yace mai urafna babu wanda ya san su min al-galasi dan saboda jijihi ma'ana sun huto da lokacin da ya kasance jijihi ne nan al-mirdal wannan imru'ul qais yake cewa kharajtu biha amshi tajurru wara'ana ala asraina zail mirdin murahali zair mirdin mirdin guda daya nan kuma murud ya kawo shi a jami'i ya gabata a cikin abwabul mawaqit shi kan shi hadisin hadisi na 578 kuma wafihi a cikin ta riwayar zuhuri daga urwa daga aisha da ma'anar hadisin a cikin shi akwai dalili akan cewa shahudi salatu subhi ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mata suna halarta sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruju'in na fi galasi zalami da kuma suna koma cikin lokacin da jijihi ne da jijihi suke koma ha ai sallar a gama da lokacin jijihi bai huta ba wannan hujja ne akan abinda bukhari ke sankawa da shi hutar mata lokacin sallah ni dukan su ba wani dogon sharhi dan saboda duk hadisan sun gabata kuma an yi dogon sharhin sa a can nan kawai mahallin shahir muke bukata hadisi na 868 al-imam yake cewa haddathana muhammad bin miskin yani ibn numaila haddathana bishr ibn bakar anba'an al-auza'i yace haddathani yahya ibn abi kasir an abdullah ibn abi qatada an abihi qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila salati lalle ina tashi zuwa ga sallah ni wa ana uridu an udawila fiha ina so in tsawaita ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa asma'u buka asabi sai inji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai in takaita cikin sallata karahatu ana ashuka ala ummihi dan gudun banna san tsananta ma ma'aihiyar shi nan shi ma wannan hadisin ya gabata abinda bukhari yake nihi anan go cikin abun nan abwabul imama hadisi na 707 ya gabata abinda yake nihi da wannan anan gurin cewa annan nisa a cewa mata kunna sharina salata suna halarta sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah bayan annabi cikin masallaci tare da su har da yaran su kanana kuma annabi ya san da haka sallallahu alaihi wasallam har yana kiyaye halin su a cikin sallah yana gabatar da bukatar su ta yadda zai takaita sallar da yayi ne ya tsawaita ta wannan mafi karhin dalili ne inji ibn rajab akan cewa mata suna halarta jami'i tare da annabi ba tare da karhanci ba walau la zalika dan ba a ce haka ba da ya hana su hatta ma wanda suke suna da goyo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su amma sai dai takaita sallar dan saboda su hadisi na 859 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn yusuf yace akhbarana malik an yahya ibn sa'id an amrata an aisha ita ce amrata bint abdurrahman tana da yawan ruwaya daga aisha qalat take cewa law adaraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadasan nisa'u ba'dahu da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarda abinda mata suka kirkiro bayan shi lamana ahunna almasjid da ya hana su zuwa masallaci kama muni nisa'u bani isra'ila kama yadda aka hana matan bani isra'il zuwa masallaci tana nihi abinda suka kirkiro na fitina na in za su hutai sun yi ado he sun yi kawa qulti li amra sai na ce ma amrata bint abdurrahman amuni ina shin an hana su matan bani isra'il qalat na'am ana aisha ta tambaya ita amra tace na'am eh haka ne an hana su nan aisha tana nuni Allah ya rada ita cewa annabi alaihi salatu wassalam kana yurakhisu fi ba'd ma yurakhisu fi hausu lam yakun fi zamanihi fasad tana nunin cewa abin da yasa annabi ya bar mata suke halarta sallah jami'i tare da shi dan a wancan lokacin da yake babu wani fasadi babu wata banna summa nazara fil fasadu ta'addasa ba sannan bayan shi sai fasadi da banna ya abku da a ce ya ci gaba akan haka da rukhsan nan annabi ba zai ci gaba da baran masa ita ba damar tahiyya da ya hana su akan haka dan annabi yana umarni da dukkan abin da yake gyara ne dukkan wani abin da ya gani na fasadi ne yana kokarin hana shi shi yasa Aisha ta yi shaida wannan cewa da ya gani da ya hana abin da ke kama da wannan abin da ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar khurujul ima kasancewar mata bayi suna huta zuwa kasuwa ba tare da mayahi ba ba tare da hijabi ba har sai da Umar ya kasance yana bugun baiwa idan ya ganta tana da niqabi ko kuma tana da sitara dan saboda bambancewa tsakanin ta da diya in baiwa ta sa a lokacin Umar baiwa in ta sa hijabi ko niqabi kashi ma yake ba ta dan saboda tayi kama ta da lisi ne tayi kama da diya me yasa dan saboda babu fitana su babu hijabi ba mayahi zata tayi yace wannan kuma li galabatu salama fi zalika zaman da wancan zamanin zaman lahiya shike da rinjayi sun mazala zalika sannan sai wannan ya gushe fasadi ya watsu banna ta watsu to a nan lokacin kuma bisu rangwame akan cewa baiwa ta huta babu mayahi kenan kaga kama mas'alar wannan tana kama da waccan malamai sun yi sabani akan halartar mata su tahi masallacin sallar jami'i dan saboda sallah tare da mazaje daga cikin su akwai wanda suka karhanta akan kowane hali gabaki dai ta kowane hali akwai tsoron fasadi ko babu tsoron fasadi duka an hana wannan zahirur ruwaya Aisha Allah radda ita haka take nunawa dan tayi hujja akan cewa rukhsan wannan da annabi ya gani da ya hana ta al-Imam Ahmad yake cewa hutassu a cikin ina kin hutassu a wannan zamani namu dan saboda lokaci ne na fitina ba irin zamanin annabi alaihi salatu wasalam bane daga Abu Hanifa yake cewa la yukhrijuna kada mata su huta sai sallar Idi guda biyu kadai an rawaito daga Abu Ishaq daga Haris daga Aliyu yake cewa haqqun ala kulli zatin daqin haqqi ne ga dukkan wanda ta kasance ma abuta madarmi an ta kharuja lil idaini ta huta zuwa ga masallar wannan Idi guda biyu amma bai musa rangwame ba zuwa ga wata sallah sai Idi guda biyu Ali ibn Abi Talib daga cikin su kuma akwai wanda ya ba da rangwame cikin malamai cewa tsohuwa tana iya huta banda ƴan mata ita ce magana al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da Abu Yusuf da Muhammad da Ba'ifa da dama daga cikin malaman Hanbaliya amma Ibn Abdul Barr ya hikaito karhancin abin nan kin malamai waqahu ya hikaito shi daga malamai daga Malik daga ruwaya ta Ashhab cewa al-ajuz takhruju ila al-masjidi ita tsohuwa zata huta zuwa ga masallaci wala taksuru taraddud ita ma kada ta yawaita zuwa da zawaye zamana salloli guda biyar duka kowanne da ita ake yi wa anna shaba takhruju marra ba'd marra ita ma budurwa tana iya huta wani lokaci bayan lokaci ba ko da yaushe ba Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma sallatu mar'atun salatan afdalu fi baitiha min salatiha fi baitiha macce bata taba yin sallah ba da tahiyye mata fifi ko da daraja kamar tayi sallah a cikin ɗakin ta sai dai fa a masallaci mai alhurma yace illa ajuzun fi man qalaiha sai tsohuwa wanda waki'u yayyo wannan ruwaya da Abu Ubayd yake cewa kufaiha wa kharaja al-Baihaqi Baihaqi ya hudo ce sai cikin masallaci mai alhurma ko masallacin Annabi alaihi salatu wassalam wannan shine kadai zai yi mata sallah a cikin ɗakin ta daga ciki akwai wanda suka ba da rangwame game da kowace da diyaki da baiwakin da diya da kuma tsohuwa da budurwa duka sun ba da rangwame gabaki ɗaya amma in an amince ma fitina ita ce maganan Malik ruwayan Malik da Ibn al-Qasim wanda ba a ambace ta ba a cikin ambace cikin mudawana ba ambace wata magana ba banda wannan kuma ita ce maganar malaman karshe na malaman Hanbaliya sannan sai suka yi sabani yurakhasu lahunna fil layli da daddare za a ba su izini ko da daddare da rana ko kuma daddaren kadai da dare da rana ko kuma daren kadai akan magana bi malamai suka tahi ta farko sun ce a basu rangwame a cikin kowace sallah wannan ita ce ruwaya da aka rawaito daga Malik da Shafi'i da Abu Yusuf da Muhammad da wasu daga cikin malaman Hanbaliya dan hadisin duk da wancan hadisin da ya kawo cewa bil layli amma akwai hadisin da yazo ya faɗi maganar mutlaka kuma hamilul mutlaq wa alul muqayyad akwai sabani akan shi amma wanda suka kayyade cewa sai da daddare suka ce wannan dalili ne akan cewa adnahar min dariqi fahawal kalam suka ce amma ruwayar da ta zo ta kebance cewa da daddare bil layli ba tana nihin ba cewa da daddaren kadai kawai annabi ya ce da daddare dan saboda fasikai suna ribatar wohintar mata lokacin da ba kowa a gidan daga su kadai wa ta'arrudu lahunna bil layli azhar da daddare su bujuro musu wajen fitina shi yahi to idan ya bai ya zamana da daddare in sun huta an hisri tamanin watsuwar ashararu an ba su izini to kuma da rana a ba su izini min babu aula wannan hujjar su Malik kenan da sauransu suka ce inna ma yurakhasu lahunna bil layli an ba su izini da daddare ne wasu daga cikin malaman Bukhari baban da ya kulla yana nuni akan haka nan baban da ya kulla me yace ya kayyade shi da daddare an rawaito irin wannan daga Abu Hanifa sai dai ya kebance shi da mata tsahi haka aka rawaito daga Sufyan yace an ba su rango mai saharci sallar lisha da sallar asuba kadai amma an hana su halartar sauran salloli hudur tarawih ramadan gami da sallar halartar mazhabin Abu Hanifa muke magana gami da halartar sallar tarawih da kuma sallan sauran salloli mazhabin Abu Hanifa Ishaq kamar mazhabin Abu Hanifa ne da sauri cikin wannan suka ce illa annahu rakhasa lahunna fi hudur tarawih fi ramadan sai dai sun saba da Abu Hanifa ta bangaren cewa an ba su damar su halarci sallar tarawih da daddare amma Abu Hanifa ya ce da sallar tarawih da sauran salloli a hana su kawo bi ya ba su izini tace sallar asuba da sallar lisha wannan kuma sun yi hujja da hadisan da suka zo suka kayyade magana cewa da daddare suka ce annaharu yuksuru intisharul fusaq fi darana fasikai sun yi watsuwa amma da daddare dare kan shi duhu ne wanda ya suturce su gami da sun yi suturtuwa ba a ganin su an rawaito daga Ahmad abinda ke nuni ga wannan cewa an karhata ga mace ta yi sallah bayan namiji sallar da ta kasance ana bayyana wannan akasin wanda suka tsaya akan cewa su tassu zuwa da daddaren aka bada banda da rana muhanna dalibin Ahmad yake cewa Ahmad yana ce mana la yujibuni an yi umur rajulan nisa illa an yakunu fi baitihi ya ummu ahlu baitihi bai burge ni a ce namiji ya limanci mata kadai sai dai in ya kasance a gidan shi ne zai limanci ɗan gidan shi yace akrahu an tasma'ul mar'a sautar rajul ina kin mace ta rika jin sauti na namiji wa hadhihi ar-ruwaya wannan ruwaya an gina ta ne Allah shine masani akan magana Imam Ahmad cewa la tanzuru ila ar-rajul al-ajnabi ita ma bai kamata ba ta yi duba zuwa ga wanda yake ba ajnabi fa yakuni sai kasance sauraron sautin ta shi ma kamar haka nan ne nan gurin abinda aka shagala kowa bai kawo shi akai ba galibi wajen abin da sha'anin da awa an san cewa haramun ne namiji ya rika kallon mace to amma kuma bil akas ita ma haka nan ne haramun ne ita ma ta rika kallon namiji kallo na sha'awa wannan shine ake kauda kai a gare shi amma su duka bangaren Allah madaukin sarki ya gama ya hana yace wa in sallar rajulu wa amma fi baitihi nahwa fi yukra amma a cikin gidan shi da makamancin wannan shi babu karhanci nan wanda yake bayanin karhanci shi karan kan shi namiji ya limanci mata daga shi sai su yake nihi kau sahun shine liman kadai bayan shi sahun harkon ma mata ne haka na bi haka abun nan ba zancan da maza ba su suna can karshe wannan babu zancan sabani akan shi sallata annabi ma sallam ita ce ake hadi amma wannan da ake zancan ana karhanci da wasu suna magana ba a karhanta ba ita ce ake ni kaga wake cewa kariha min salifa an yusalli ar-rajulu bin nisa'il ajnabiyat wa laysa khalfahu saffu min ar-rijal daga cikin malamai sun tahi da wasu da yawa daga cikin salaf sun tahi akan cewa mutum makaruhi ne namiji ya salla ga mata manisanta ba muharraman shi ba ya limance su su kadai daga shi sai su wanda he ya kasance bayan shi in akwai maza daga cikin su akwai al-Imam al-Harari al-Imam Ahmad cikin wata riwaya ta Maimuni yake cewa in kana khalfahu saffu rijalun salla khalfahu an-nisa in ya kasance bayan shi akwai sahu na maza mata sai su sahu bayan shi wannan babu matsala dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da Anas da Maraye da Ummu Sulaimun tana bayan su amma yace in ya kasance bayan shi babu maza mata ne kadai yace wannan matsala ce wanda akwai ishtibahi da ko rikici a cikin ta kai aka ce mishi to ya sallar ta su in suka yi ja'iza ce Ahmad yake cewa amma sallar su in suka yi ja'iza ce fa sallar shi kai nake so ja'iza ce sai aka ce mishi sallan mata kin wa su da suka bi shi su kadai ne a bayan shi daga su sai shi sai al-Imam Ahmad yace hazihi mas'ala mustabiha wannan mas'ala ce mai rikitarwa bai ba su amsa ba yace fatawqafa fi sihhati salatihin dunahu sai tawqufi bai ba su amsa ba akan cewa su kuma sallar su matan ga yadda take wanda yake nuna mana zirhin tsantsanin magabata akan abinda basu da nasi basu da dalili akan shi sai babu na 164 al-imam yake cewa babu salatin nisa'i khalfar rijal haka ne ku baban da ke bayanin sallar mata bayan maza cikin shi ya kawo hadisi guda biyu hadisi na 870 al-Imam yake cewa hadisi Ummu Salama ya kawo hadisin Ummu Salama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallame qaman nisa'u sai mata su tashi hina ya gadi taslimahu lokacin da ya gama sallama shi waya mukusu huwa fi maqami sai annabi shi ya zamana a cikin mazamunin shi yasiran dan kadan qabla an yakuma kahin ya tashi kala sai ce fanara ina gani muna gani ko kuma fanura wallahu a'lam Allah ne masani anna zalika kana likayyan sarifan nisa'u wannan ya kasance ne dan saboda mata su tahiyya su qabla an yudrika hunna ahadu min ar-rijali kahin wani daga cikin maza ya riske su ana sallame ya suke tashi su tahi guje ma cha kuda da wannan maza nan ya huddo shi daga Yahya ibn Qaz'a daga Ibrahim ibn Sa'ad ya huddo shi ga abin da ya gabata ta hanyoyi guda biyu a cikin hadisi na 837 da 849 ya gabata wajihin istidlali huskar da Bukhari yake son kawo hujja anan anna nisaa idza kunna yusallina fi mu'akhir al-masjidi mata in sun kasance suna salla a can karshen masallaci am kana an yatabadarna ila al-qiyam to yana yiwa su gaugawa tahiyyarsu wal khuruj qabla ar-rijal tahiyyarsu kahin maza su zo falau kunna yusallina fi maqdami al-masjidi da a ce a gaba gaban masallaci suke lam yatamakkan min zalika wannan ba zai yi haka nan ba kenan kaga wannan yana nuna cewa maza in za su yi salla yana so nuna mana ne Bukhari matan in za su yi salla bayan maza yaya za ta kasance kenan kaga nan hadisin na farko da ya kawo mana mahallu shahir kin shi shine ta huskar kasancewa matan ana sallamewa tashi suke su tahiye su yake nuna cewa can nesa suke baya suke da maza da a ce gaba gaba suke ba an ce ba kuma daga an sallame suke huta dan ba su tsalla kamar maza ba su huta yana yake nuna cewa a can baya suke hadisi na 871 hadisin Anas yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummu sulaim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a cikin gida na ummu sulaim yace fa qumtu wa yatimun khalfahu sai na tsaya da wani marayi a bayan shi wa ummu sulaimin khalfana ummu sulaim tana bayan mu wannan hadisin ya gabata gurare da dama abi nu'aym ya huddo shi daga ibnu uyayna daga ishaq ibn abdullah daga anas huskar da bukhari yake son kawo hujja anan gurin zahiri ce kyarara illa anna hazihi aljama'a lam takun fil masjid sai dai inda za a itiradi nan cewa ai jami'i ce wanda ba a cikin masallaci ba sai dai ya huddo a cikin hadisin da ya gabata hadisin sahal ibn sa'ad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla ma annabi aqidi uzrihim min sigari ala riqabihim suna darma da gabtan su dan saboda kananta hadisin sahal ibn sa'ad sai aka ce mishi annisa' linnisa' la tarfa ana ru'usukunna aka ce ma mata kada ku dagu kawunan ku sai maza sun daidaita a sai wanda ya gabata haka ya huddo mana a cikin abwabul libas da abwabus sujud hadisin kyarara ke cewa annan nisa'a kunna yusallina khalfar rijal cewa mata bayan maza suke yin salla wannan hadisi ne kyarara duk da wannan babu wannan idda bukhari ya kawo abin da ibnu rajab yake nihi idan wani ya kawo itiradi cewa ai wannan jami'i ce a cikin gida ba a cikin masallaci ba za a yi hujja da shi ba to akwai hadisan da sun nuna cewa kyarara a masallacin ana yin koda a masallacin ne sallah haka nan zai ta kasance ya gabata ko bukhari ya huddo wasu daga cikin hadisan wasu kuma sai a gaba zai huddo su da hadisin da al-Imam Abu Dawud ya huddo daga Asma bint Abi Bakar take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana min kunna wanda ya kasance daga cikin ku yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi imani da Allah da ranar lahira fala tarfa ra'saha kada ta dago kanta har sai maza sun dago kansu yace dan saboda gudun kada su ga al'auran mazaji kamar yadda bayani ya gabata ya gabata daga hadisin Abi Malik al-Ash'ari cikin yadda ya siffanta mana sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wasifatur wasifur rijali summa an-nisaa summa sibyana summa an-nisaa sahun maza ke gaba da Annabi sannan sai sahun yara sannan sai sahun mata kenan wannan a masallaci kyarara gashi abin an nuna shi an rawaito daga Ibnu Mas'ud yake cewa hutassu min haisu aqarahunna Allah yace akhiruhunna kai ku jinkirtar da su kamar yadda Allah ya umarni cewa a jinkirtar da su a maida su baya kamar yadda Abdurrazzaq ya kawo a Sana'ani haka Muslim ya huddo yace khairu sufufur rijali awwaluha mafi alkhairin safu na maza shine na farko wa sharruha akhiru mafi sharri shine na karshe aka san haka kuma yace wa khairu sufufun nisa'i akhiruha mafi alkhairin sahun mata shine na karshe wa sharruha awwaluha mafi sharri shine na gaba babu sabani tsakanin malamai shine cewa mace idan za a yi sallah can baya za a barta bayani ya gabata hukuncin cewa idan tayi sallah tana tare da maza a cikin sahu na maza ko tana gaba da maza sallar ta tabaci babu ya gabata yake kawo cewa iza asaba saubul musalli imra'atuhu iza sajada babu na 165 al-babun al-imam yake cewa baban dake bayani sur'atu insirafin nisa'i min as-subhi gaugawar komawan mata in an gama sallar asuba wa qillatu maqamihinna fil masjid da karancin tsayawarsa cikin masallaci namiji in an gama sallah cikin masallaci zai zamana yayi azkar in shi ko yayi karatun qur'ani shi ta koma ce ba haka aka so ba ana gama ta koma gida hadisi na 872 al-imam yake ce haddathana hay ibn musa haddathana sa'id ibn mansur haddathana fulay an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha abdurrahman ibn al-qasim shine daga cikin al-fuqaha as-saba'a daga Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha ya kasance yana sallar asuba bi galasin da jijihi fayansarifna nan gurin jijihi shine cakuduwar duhuduhun dare da kuma dan hasken asuba in suka ga musu yake cewa algalas yace fayansarifna sai su tahiyya su nisa'ul mu'minat mata na mummunai la yu'rafna min algalas babu wanda ya san su babu wanda ya san su yace aula ya arifu ba'dahunna ba'dan ko kuma bangaren su babu wanda ya san bangare wanin su bai san wani ba yake nuna cewa da dan sauran duhu aka zo wannan hadisin ya gabata cikin kitabul mawaqi ta hadisi na 578 daga ruwayat zuhuri daga urwa daga aisha da ma'anar wannan hadisin sai dai a cikin shi cewa yi summa yanqalibna ila biyutihinna hina yaqdina salata la ya'rifuhunna ahadun min al-galasi yace sannan sai su tahiyya su juya su koma zuwa ga gida yace lokacin da aka gama sallah ana gama sallah kenan suke tahiyya su babu wanda ya san su saboda jijihi yace wannan yana nuni akan cewa mata gaugawa huta ya kamata su yi daga masallaci daga an gama me yasa dan gurin kasu cakude da kasu cakuda da maza tun lokacin da sauran jijihi da sauran duhuduhu na jijihi shi yahi sutura gare su shi yahi suturce su wannan ma'ana ba a samun ta sai a cikin sallar asuba shi yasa Bukhari ya kebance ta da baban da wannan baban sallar da zai kasance a ce an samu algalas sai sallar asuba shi yasa Bukhari yace min as-subhi ga sallar asuba sauran sallolin ma ana buƙatar daga an sallace ta koma amma nasi dai abin da yazo shine nuni ga asuba shi yasa Bukhari ya nassanta ta yayi nunin nassanta sallar ba yana nihin ita kade za a kayyade ba yau mun kusa kitabul juma'a go hadisi nawa ne kasance uku yana yi da suwa babu na 166 al-imam yake cewa babu istizanil mar'ati zawjiha baban dake bayanin mace ta nemi izin mijinta bil khuruj da huta ila al-masjid zuwa masallaci hadisi na 873 yace haddathana musaddad haddathana yazid ibn zurai an ma'amar an az-zuhri an salim ibn abdullah an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ta'azana tumra'atu ahadukum idan matar ɗayan ku ta nemi izini fa fala yamna'aha kada ya hana ta hadisin ya gabata da mafi cika siyaki mafi cika a can baya hadisi na 866 an rawaito irin wannan ma'ana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta huskoki masu yawa al-imamu ahmad da abu dawud sun rawaito daga hanyar muhammad ibn amri daga abi salma daga abi huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima'allahi masajidallah kada ku hana mata bayin Allah ga masallacin Allah walakin li yakhrujuna sai dai su huta wa hunna tafila suna ba tare da turare ba al-imamu ahmad ya huddo shi ta hanyar zaid ibn khalid al-juhani da aisha daga cikin hadisin yake cewa laura ahaluhunna al-yawma lamana ahunna da annabi ya ga halinsa a yau da ya hana su wannan hadisan duka suna nuni akan lamari guda biyu na farko cewa mace ba za ta huta ba zuwa ga masallaci in babu izinin mijinta dan saboda in ya kasance babu izinin sa da amarha an takhruji in azinalaha kada ta huta sai in ya bata izini idan kuma bai bata izini ba ta zamana dan a ce izinin mijin bai da fa'ida da annabi ba zai allaka hutarta masallaci ba ga cewa izasta azanat mura'ata ahadikum idan ɗayan ku ta nemi izinin mijinta kenan nuna cewa sai ta nemi izini ibnu abi shayba ya huddo daga hadisin ibnu umar marfu yace haqqu zawji ala zawjatihi haƙin miji akan matar shi yace la takhruji min baitihi illa bi izni katta huta daga gidan shi sai da izinin shi idan ta aikata haka mala'iku sun tsine mata da mala'ikun rahama da mala'ikun hushiya tabbata akan ta yace hata ta tuba he ta tuba aw tarji'a ko ta koma zuwa ga Allah ko ta komo zuwa ga gidan a wata fassara a cikin sanadin akwai Lays ibn Abi Sulaym an yi sabani cikin sanadin shi Bazar ya huddo ta hanya Ibn Abbas da sanadin shi yake cewa musu san rauna nashi al-Imam Tirmizi da Ibn Hibban ya huddo daga sahihin shi daga Muwarriq daga Abil Ahwas daga Abdullah dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu awra mace al-awra ce fa idza kharajat idan tahuta istashrafaha shaytan shaytan sai ratayin mata sa tayi tare Ibn Hibban ya huddo yace wa qaraw ma takunu min rabbiha lokacin da aka ce mace ta hi kusa da Allah idza kanati yafiqa arbaita a lokacin da take tsakiye dakin ta lokacin da take zurfin cikin dakin ta lokacin ta hi kusanci zuwa ga Allah tana huta tana ƙara nisan ta ga Allah Al-Imam Tirmizi ya huddo shi yace dukkan sanadin sa ingantattu ne da raƙudin yake cewa rafa'in wannan hadisi sahihi ne mai inganci ne Humayd ibn Hilal ya huddo shi hadisi a matsayin mauqufi yace bamu san ba wani sabani tsakanin malamai cewa mace ba za ta huta daga gidan mijinta ba sai da izinin mijinta wannan ita ce magana Ibn al-Mubarak da Shafi'i da Malik da Ahmad da wasun su sai dai magabata sun tayi akan cewa ya wadatar gami da izini mijinta ya san cewa ta hutan ba tare da ya hana ba kamar da malamin fiqh suka nassanta innal abdu yasiru ma'zunan bawa yana kasancewa a cikin babin fiqh yana kasancewa mai izini ne a cikin kasuwanci idan shugaban shi ya san cewa yana kasuwancin ya kyale shi bawa sanin mu ne cewa ko da kudin shi ya huta yi kasuwanci ya je ya kasuwa ya sayo ya je can ya saida sai da izinin mai gidan to mai gidan koda bai bashi izini ba in yana gani gaban idan shi yake yi ya kyale shi matsayin izini ne to ita ma wannan mas'alar kama take da ita idan macen ta je huta mijinta kuma yana gidan bai ce ba kar ta huta wannan sunan shi da kai izini dan inda ya hana da ya mata magana ya hana ta kenan shine izini mutlaq wanda ya bata izini farawa malik malik ya yi ruwaya daga yahya ibn sa'id cewa atika binta zaid ta kasance tana neman izinin mijinta umar dan khattab zuwa masallaci sai ya kyale shiru fataqulu sai ta ce wallahi la akhrujunna illa anta mana'ani ina rantsuwa da Allah ta zanyi sai dai in hana ni zakai fala yamna'uha amma ba zai hana ta me yasa ta san tana da nassi ta san yadda abdullahi dan umar yake da tsananin biyayya ga umar dan khattab yake da tsananin biyayya ga maganganun annabi alaihi salatu wassalam to annabi ya ce in sun nemi izini ka a hana su shi kuma bai son hutarta kenan in ta nemi izini ba abin da zai ce sai dai ya kyale ta ita kuma ta ce mishi shurukin ka ma izini ne huta zanyi in tahi lamari na biyu sun ce cewa hutarta manhiyun amma ha idza ta'azanatu cewa azauji an hana shi miji ya hana ta idan ta nemi izinin wannan yana nuna cewa babu makawa idan ya kasance sai in an babu fitina ko kuma babu wata cutarwa in ya san cewa akwai cutarwa a hanya ko akwai wata fitina wannan sai ya hana ta shi yasa dan Umar yayi inkari Umar dan Umar yayi inkari ga dan shi lokacin da yace wallahi la namna ahunna wallahi sai mun hana su yayi hange zan gami da cewa saboda fitinar da muke gani da cutarwa ba yana nihin ba i'tiradi ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Umar Abdullah dan Umar ya gaigaya mishi maganganu ya mishi fada yake cewa ina gaya maka magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana cewa wallahi sai mun hana su malamai suka ce lafazin da ya anhwani ne abinda yake mahangashi mai kyau ce sai dai lafazin da ya anhwani ya gaya ma baban nashi ne lafazin ne ba ma usulubin ba mai kyau bane ba shi ya dace ba saboda mutun zai kasance yana da gaskiya ko kuma ya kasance yana da awazuwa ga wani abu yana da gaskiya amma usulubin shi ya shawha gaskiya shi ya bata ma gaskiya ya sa mata muni yace bi kulli halin fa salatu fi baitiha afdalu min salatiha fi fil masjid yace ta kowane hali dai mace tayi sallah a cikin dakin ta shi yahi mata gami da sallah cikin masallaci Ahmad da Abu Dawuda sun yi ruwaya daga hanya Abi ibn Abi Sabit daga dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku hana mata bayin Allah zuwa ga masallaci yace wa buyutuhunna khairul lahunna dakunan su sun yi musu alkhairi annabi ya musu nuni zuwa ga cewa kaza yahi alkhairi amma kuma in sun nemi izinin kada a hana su haka Ahmad ibn Hanbal ya yi ruwaya da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban cikin sahihin su ta hanyar Ummu Humaid ne mata Abi Humaid ce tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sallake a cikin gidanki shi yahi miki sallake a cikin sallake a cikin dakinki ita tahi miki sallah a cikin gidanki kuma sallake a cikin ma'ana ko a cikin gidan ne tayi a cikin daki yahi alkhair ya tahi lada kuma yace mata sallake a cikin gidanki yahi miki sallah a cikin a kewaye wani kewaye na cikin gidanki yahi a cikin hilin gidan tankar haka kamar yanzu mu ce kenan ai tayi a terrace yahi mata a wajen gidan kuma sai yace mata sallake a cikin gidanki yahi miki gami da sallah cikin masallacin unguwarku yace sallake a cikin masallacin ungoku yahiya muke gami da sallah cikin wannan masallacin nawa kaga har ya fifita sallata a masallacin ungo saboda nisa da gida ne ba a so ta yi sai ce fa amara sai ta yi umarni aka gina mata masallaci a can cikin ɗakin ta gurin da yahi duhu da gurin da yahi tsaye hijirhi ta kasance tana sallah a wannan gurin hayar ta gamu da Allah a nan gurin take sallah bata taba gusawa ba dan ita annabiyar wajaha ma khitabun yayi mata magana wa kharaja abu daud ya huddo da wannan ma'anar hadisin nashi haka al-imam ahmad da hakim sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa khairu masajidin nisa qa'ru biyutihinna mafi alkhairun masallacin mata zurhin ɗakin su wanda al-imam ahmad ya huddo shi haka dabarani ya huddo shi ta wata huska daban ya gabata daga abdullahi dan mas'ud cewa sallata a masallacin makka da madina ya yi gami da sallah a cikin abin nan cikin ɗakin ta la an tabbatar da cewa malamai sun tabbatar da cewa sallata a gidanta ta yi gami da sallah a cikin masallatai inda sabani yake a masallacin annabi da masallacin makka shin ta yi a cikin gidanta kenan wannan mas'ala ce da ta shahi wanda suke zamanannin makka su yi a gidansu ko kuma a masallacin annabi wani farala shi dai gashi na su kirara annabin ya ce shi yahi mata alkhairi sallah a cikin ɗakin ta kuma ga wani guri can annabi ahura ya ce sallah a cikin masallaci na ta limka sallah a cikin wasu masallatai so kaza haka a masallacin makka so kaza to in ya zamana aka gama hadisin sai zamana malamai sun yi sabani a rasa mahuta akan lamarin shine sababin samun sabani to nan ina ganin hadisin nan ina suka tsaya ne da kai sauran hadisai wajen ku ko dama nace muku na wannan daga nan zuwa har can karshe abubuwan akwai sabani da dama cikin na ba ne inda abun yake duka sharhin ne ya gama shi yayi wa'annan ko eh bakin ne tsaya sabanin nusafa ne yake kawo wannan babe ne ma sabo to ayo kuma wannan in babe ne guda sai ya buƙaci sharhi rike shi da babe na 166 na ku 166 babu khurujin nisa ila masajid bil layli to salatin nisa'i ayo an wuce shi mana an wuce shi hadisan ba su bane ko kawo sunan kin ma ya ka muni shi amma bai kawo sharhin ko ne wa ce babu salatin nisa'i khalfar rijal babu nake bayanin sallar mata bayan maza hadisi na 874 al-imam yake cewa haddathana abu nu'aym haddathana ibn uwayna an ibn isan ishaq an anas yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummu sulaim annabi yayi salla a gidan ummu sulaim fa qumtu sai na tsawa yati mun khalfahu da marayi a bayan shi ummu sulaim mun khalfana ummu sulaim a bayan mu hadisi na gaba al-imam na 875 al-imam yake cewa haddathana hay ibn qaz'a haddathana ibrahim ibn sa'd an az-zuhri an hind bint al-haris an ummi salama qala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallama qaman nisa'u sai mata su tashi hina ya gadi taslimahu lokacin da ya gama sallama shi wa huwa yamkusu fi makanihi shi yana zama a gurin nashi yasiran kadan qabla an yaquma kahin ya tashi qala sai take cewa nura muna gani wallahu a'lam Allah ne mafi sani anna zalika wannan yana kasancewa likail yan sarifan nisa'u dan mata su tahiyya su qabla an yudrika hunnar rijal kahin maza su gamu da su an yi shi maimaita anus ku ce kawai aka maimaita shi ban san bai aka yi ko tsaya inda khurujin nisa' intizar al-alim imam al-alim yawa nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara sati na gaba zan mu tashi sabon kitab na 11 shine kitabul juma'a